من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه وانا حديثا دقى أبو هريرة يزن الله تثبت أغريش يأتي للي من زن الله في راد أمين شر الله سنتثبت أغريش يأتي من أدرك من الصبح ركعة دوان ديرس كي ركعة دقى تكين صلر أصبع قبل أن تطلع الشمس جبان الرانا تقول له فقد أدرك الصبح حقيقة يا رزقي الصبح ومن أدرك ركعة كما دون رزقي ركعة آية من الأصل تكتكين صلى الله قبل أن تغرب الشمس جبان الرانا تفادي فقد أدرك العصر حقيقة يا رزقي العصر متفق عليه أنا حديث ينا كرن ترجمه كما أن يرغي قباتا أن قيلو كتن صلى كو وشصلى دلو كتن صلى sai wannan hadisin yake nuna cewa in mutum ya samu raka'a ɗaya cikakka kamin faduwar rana bayan ta fadi sai yi da samun raka'a uku to matsayin wanda ya samu sallar la'asar yake kan lokaci yana hadisin kamar ya nuna samun raka'a guda cikakka gabanin lokacin sallah ya yi da karewa shine yake ba mutum damar a ce ya samu wannan sallai akan lokacin ta dan haka duk wanda ya samu sallar la'asar in dai ya samu an yi raka'a guda complete tare da shi kamin faduwar rana to abin da ya ragowa na raka'a uku ko da bayan ta fadi ne ya same su ma'ana yana matsayin wanda ya samu ladar ay sallah akan lokacin ta shine hadisin ya nuna kuma wannan shine fadar jumhurin malamai Imam Malik rahimahullahu ta'ala da Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akan wannan ra'ayi suke amma akwai waɗanda suka ce ai ko kabbara harama ma kadai mutun ya samu kamar lokacin sallah ya wuce kawai ya samu wannan sallar dan haka a wajen su idan mutun ya samu kabbara harama ya samu yace Allahu Akbar kamar rana ta fadi sai ta fadi ko Yesu jira ya ci gaba da sallar shi to ya samu wannan sallai akan lokaci a wajen su wannan kuma shine wato mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Abu Hanifa rahimahumullahu ta'ala dan ka su suna ganin cewa ya isa mutum a ce ya samu sallah akan lokacin ta idan dai ya samu kabbar harama kamin lokacin ya hita sallah asuba a karatun mu na baya an ga cewa lokacin ta baya karewa sai in rana ta bullo ko to da a ce rana tana gaba da ta bullo sai ka samu kai kabbar harama sai ta bullo kamin kai ruku'i to a wajen su Imam Ahmad ibn Hanbal da wajen su Imam Abu Hanifa kai wannan sallai ka same ta akan lokaci ko da ka sauraron raka'o'in da suka biyo ba duka cikin bayan rana ta bullo ka riga kai su haka ma sallar magriba rana tana gaba da tafadi saura kyabtawa tafadi amma kamin a kyabta sai ka samu kace Allahu Akbar to cikin lokacin la'asar ne suna nihin ka samu sallar la'asar akan lokacin ta amma su jumhurin malamai sun kalli zahirin hadisi hadahirin hadisi ya nuna wanda ya samu raka'a guda cikakka to kuma wannan magana ita ce tahirin jayi kenan ba zancan kabbara bane ba ko ka samu wani shashe na sallah in dai abinda ka samu bai kai raka'a guda ba cikakka to baka samu sallan nan akan lokacin ta ba da a kaddara cewa ka zo sai ka samu tahiya a cikin lokaci ko a cikin lokaci to shikenan wannan sallai ta koce maka ko kuma ka samu wani bangare dai wanda bai kai ga raka'a ba to wannan shine abinda wannan hadisin yayi nuni akai man adraka min as-subhi raka'atan duk wanda ya riski raka'a guda daga cikin asuba qabla an tatlu ash-shamsu kafir rana ta huto faqad adraka subhatu haqiqa wato ya riski asuba man adraka raka'atan min al-'asr duk wanda ya dace raka'a daga cikin la'asar qabla an taghruba ash-shams gabanin rana ta fadi faqad adraka al-'asr to haqiqan ya riski la'asar to anan kuma akwai wata mas'ala da take hada da wannan hadisin mas'ala ita ce idan lokacin sallah yayi mutun ya riski lokaci kamar yadda muka yi bayanin lokacin sallah cewa akwai mai yalwa ko irin lokacin azhar kaga yana da yalwa kwarai tun daga karkatar rana daga tsakiya har zuwa lokacin da inuwa ta zo daidai da tsawon abu duka lokacin azhar ne ko to sai lokaci yayi na azhar sai ka ƙin sallar azhar kana jiran sai a gaba so ka yi ta cikin lokacin aniyarka amma dai sai lokacin na ƙarshe
tunda in muka kasa lokacin uku akwai na farko akwai na tsakiya akwai na ƙarshe in musulmi ya jinkirtar da sallar azhar a farkon lokacin ta sai lokaci na biyu ko na ƙarshe duka dai yayi akan lokaci ko to sai ka jinkirtar da ita sai baka samu kai ta ba a farkon lokaci kana jiran sai tsakiyar lokaci ko ƙarshen lokaci kamin tsakiyar lokaci ya zo ko ƙarshen lokaci sai ka mutu ko mota ta banke ka ko katanga ta fado ma ko wani dalili na mutuwa Allah ya turo ma shi kai ka mutu to ina hukuncin wanda ya jinkirta sallah akan farkon lokaci bai yi ba sai ƙarshen lokaci kamin ƙarshen lokacin kuma ya mutu za a rama mashi za a mai hisabi akan wannan sallar da ya bari irin shi ne kuma mace sai ta jinkirta sallah a farkon lokaci ga lokacin azhar yayi sai bata yi ba sai bayan rabin awa har yanzu lokacin azhar bai wuce ba kawai sai jinin al'ada ya zo mata to ya mai hukuncin ta in ta samu tsarki sai ta ramka wannan sallar ta azhar ko ba za ta ramka ta ba to wannan mas'alai akwai maganganun malamai guda biyu akan ta magana na farko shine malaman da suke ganin mace idan ta jinkirta sallah a farkon lokaci sai jinin al'ada ya zo mata to idan ta samu tsarki sai ta ramka wannan sallar shine fatawar wasu malamai kuma suna ganin ba za ta ramka wannan sallar ba suka ce saboda ai lokacin mai yalwa ne kuma tana da damar ta yi cikin kowane lokaci tunda dai har yanzu cikin lokacin take to sai uzuri ya zo mata wanda uzurin na shari'a ne ba a sallah tare da shi shikenan sallar ta sauka akan ta kuma wannan fatawai ta hirin jayi ta hi ƙarhi ana idan lokacin sallah yayi na azhar ai ba dole bane ba farkon lokaci sai mutum ya je yayi babu wanda yace wanda bai yi farkon lokaci in yayi tsakiyar lokaci ko ƙarshen lokacin sallar shi bata yi ba duniya babu wanda ya faɗi haka to saboda haka idan ka jinkirta dama waqtun muttasi'un ne tunda yana da yalwa sai ka jinkirta sai wani dalili yazo mutuwa tazo babu komai akan ka kuma insha Allah wannan sallar ba ta zame maka tarnaki a gaban Allah domin saboda baƙin yin ta bane kai a kana da niyyar yin ta a tsakiyar lokaci ko a ƙarshen lokaci to kamin lokacin yayi sai kai lokacin kai kaga shikenan ka sha babu wani zancen arama ma mutum ko kuma zancen cewa mutum akwai bincike akan shi a ai baƙin yin ta bane zai yi Allah ya san zai yi saboda haka Allah bai bar shi ba har ya kai lokacin da zai yi shikenan ta sabka daga bisa kanshi haka ma mace idan al'ada ta zo mata ba za ta ramka wannan sallai ba wadda bata yi ta ba a farkon lokaci tunda dai tana da wato niyya mai ƙarfi ta za ta yi sallan nan sai al'ada ta zo mata shikenan wannan fatawa ta yi inganci akan cewa idan ta samu tsarki sai ta ramka man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu ash-shamsu faqad adraka as-subha wa man adraka raka'atan min al-'asri qabla an taghrub ash-shamsu faqad adraka al-'asra muttafaqun alayh kana hadithin nan ya karantar da mu cewa mutun yana samun sallah a cikin lokacin ta ne idan ya samu raka'a guda cikakka kamin lokacin ya huta ka kaddara lokacin azhar gaba ɗayan shi yana kaiwa awa 2 misali sai kai ka yin sallah azhar sai bayan awa ɗaya ta wuce da minti 58 sai ka zo ka kabarta sallah ko da ka kabarta kamin minti 2 ya ida cika raka'a guda kaɗai kai kenan yanzu ka samu raka'a guda cikin ragowar lokacin azhar ko sauran raka'a uku ka same su bayan lokaci ya huta to kana cikin wanda suka samu sallah akan lokacinta shine abinda hadisin ya nuna na'am ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه مسلم ينا دا وتا رواية دا عائشة يردن الله تتبت أغريش وكتن كتن ونا حديث أما سيدة چكر رواية تاشي وقال سجدة بدل ركع سيدة سجدة أما دا در ركع ينا يتي من أدرك سجدة حكا يتي شيء رواية شكو أما دا دي من أدرك ركعة ثم قال sannan yace wasajadatu innama hiya raka'atu ai sajada ita ce raka'a shikenan zance ya kare ko dan haka wannan magana wasajadatu innama hiya raka'atu ko dai zama maganar annabi ce ya kawo ko in maganar manzon Allah ce ba zance shikenan fasara ce bayani ne na shari'a ko kuma ya zama maganar ce shi imamu muslimu da kanshi marawaici ko idan kuma maganar marawaici ce to malamai suna cewa arrawi adra bi marawa marawaici dama ya hi sanin ya hi kowa sanin abin da ya rawaito dan haka in mutun ya rawaito hadisi sai yace kaza yake nihi to kai ba a sauraron ka kawai daga gani sai kai ya kumbure shi ya rawaito kayan shi yazo yace kaza ake nihi kai sai ka zo ka saba mai kuma magana ka tafi tashi inganci a karara kake ustazu dan haka da ka saba mashi to magana shi ta hita ka karihi saboda shi ya rawaito kayan shi warrawi adra bi marawa yasa dan haka tunda shi yace abinda ake nihi da sujada shine raka'a shikenan zance ya kare kenan ya zama daidai da wancan riwayan ko babu sabani riwayar da tace man adraka raka'atan min as-subh faqad adraka as-subha daidai take da riwayar da tace man adraka sajdatan min as-subh faqad adraka as-subha wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu la salata ba'da as-subh hatta tatlu ash-shamsu wa la salata ba'da al-'asr hatta taghiba ash-shamsu muttafaqun alayhi wa lafdhu muslim la salata ba'da salati al-fajr hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Allah ta tabbata gare shi yana cewa naji manzon Allah tsira da amincin Allah sun tabbata a gare shi yana cewa babu sallah bayan sallah asuba har sai rana ta bullo kuma babu sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta fadi Bukhari da Muslim suka rawaita wannan hadisin a wani lafazi na Muslim babu sallah bayan sallar asuba la salata ba'da subhi babu sallah bayan asuba waccan kuma riwayar la salata ba'da salatil fajr babu sallah bayan sallah asuba me bambancin su akwai bambanci la salata ba'da subhi wannan riwayar bukhari da muslim kenan babu sallah bayan asuba waccan kuma riwayar lafazin na muslim shi kadai babu sallah bayan sallah asuba yana wannan riwaya ta Bukhari da Muslim tana nuna lokacin yana fara kai tsaye bayan bullowa al-fajr lokacin da aka hana yin sallah yana farawa ne kai tsaye bayan bullowa al-fajr ba bayan yin sallah asuba ba ko ita kuma riwayar Muslim tana nuna a bayan gama sallah asuba ne lokacin yake farawa shine bambancin su la salata ba'da as-subhi mana babu sallah bayan asuba kenan wannan riwaya fassaranta da al-fajr ya bullo asuba tayi babu sallah a lokacin shikenan annabi ya hana yin sallah ta nafila da kai sallar nafila ka saba wa annabi ita kuma wacce riwayar ta muslim tana nihin la salata ba'da salatil fajr babu sallah bayan sallah asuba kenan ba bayan bullowa al-fajr bane lokacin yake farawa a bayan al-fajr ya bullo sai an yi sallah asuba an gama to da an gama sallah asuba daga lokacin haramun ne kai wata sallah shine bambancin riwayoyin guda biyu kenan ko dai daga bayan bullowa al-fajr an hana duk wata sallah ta nafila an hana ta arrihi har sai rana ta bullo ko kuma zaman to daga sallamewar sallar asuba to duk wata sallar nafila an haramta ta ba za a yi ba sai lokacin da rana ta bullo kenan wannan lokaci na farko kenan hadisan da za su karantar da mu wasu lokuta ne wanda an haramta yin sallah ciki to kaga lokaci na farko wanda aka hana a yi sallar nafila ciki shine bayan bullowa al-fajr haske rana ta bullo ko kuma bayan sallah asuba hasira na ta bullo nabiyu wala salata ba'da al-'asr kuma babu sallah bayan sallar la'asar hatta taghiba ash-shamsu hasira na ta haɗi kenan da an yi sallar la'asar to haramun ne kai wata sallah ta nafila ko ma wace iri ce kawai sai in rana ta haɗi zarar rana ba ta haɗi ba kai sallah to kai haramun ba zancen lada ba ne zancen zunubi ne saboda an hana ka kai taurin kai abu da aka duk wanda ya yi sallah bayan sallar la'asar to ya saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sallar tashi ba ta yi ba ta inganta ba kuma sannan sai ya yi ciko saboda zunubi za a rubuta mai domin an hana shi ya ki hanuwa walahu an Uqba ibn Amir wato muslim yana da wani riwaya daga Uqba dan Amir yace salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanhana an nusalli fihinna wasu lokuta guda uku manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana hana mu yi sallah a cikin su wa an naqbura fihinna mautana kuma yana hana mu turbude matattun mu a ciki bana ba a rihe gawa a cikin wayannan lokutan guda uku kuma ba a yin sallah abu bi abba ai ba a sallan nafila ba a rihe gawa lokaci na farko hina tatlu'u ash-shamsu bazighatan hatta tartafi'a lokacin da rana take bullawa bazighatan tana bayyana hatta tartafi'a har sai ta dago kenan harkon bullowar rana tana harkon hudukanta daidai lokacin da kai sallah ka saba kai haramu in kai nafila za a rubuta ma zunubi saboda kai taurin kai annabi ya hana nafila wannan lokacin ka ke bari wannan hadisi yace abin da yasa aka hana domin daidai lokacin ne masu bautar rana suke yi mata sujada kuma sannan hadisi yace innaha tatlu'u bayna qarnay shaytanin tana bullawa ne tsakanin kafannin shaytan guda biyu wanda cikin riyadu salih da muka karanta mun yi sharhin me ake nihi da tsakanin kafannin shaytan guda biyu ko dan haka tana bullawa ne tsakanin kafannin shaytan guda biyu kuma a daidai lokacin nan ne masu botar rana suke yi mata sujada shi yasa aka hana kai kai sallan nafila daidai lokacin saboda mu musulmi addinin mu da ibadan mu ba a san mu dace da na arna da maguzawa da kafirai a mu daban su daban hanyar jirgi daban hanyar mota daban yasa manzo Allah sallan kullum yake kauce musu ko kamancece ne ya ba san yayi da su to kaji wannan lokacin shine na farko lokacin da rana take bullawa take huddo kanta har sai ta bullo ta bayyana wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahira lokaci na biyu shine da lokacin da garjin rana yake tsayi hatta tazula ash-shamsu har sai rana ta karkata qa'imu adh-dhahira ana nihin lokacin da rana take zuwa tsakiyar sama tsaye tsaye lokacin da idan mutun ya shiga cikin rana sai ya ji ta bisa kanshi bisa kanshi tana kwalashi to daidai wannan lokacin ne kuma wannan lokacin idan ka dubi inuwoyi zaka ga sun dauke gaba daya kamar yanda ya gabata ko babu inuwa kwata kwata ka dubi inuwa bangaren yamma babu ko guda babu alamar to wannan lokacin shine ake cema lokacin qa'imul zahira ma'ana lokacin wato tsayuwar rana tsakiyar sama to wannan qa'imul zahira shine tsayuwar garjin rana zahir rana yakan tsayu a daidai tsakiyar sama kenan tana tsananin zahir wanda wasu kuma malamai sun ce qa'imul zahira abinda ake nihi da shi shine raqumi mai gurhanawa suka ce lokacin da raqumi mai gurhanawa yake tashi tsaye me yake sa ya tashi tsaye saboda zahi kenan raqumi wanda yake gurhane a daidai lokacin da na ta ka tsakiya to ba iya daukar wannan zahir ranan sai yake tashi sai suka ce shine ma'anar hina ya qumu qa'imul zahira ko ma dai menene abinda ake nihi shine tsananin zahir rana kuma kai tsaye shine lokacin da rana take tsakiyar sama shine ma'anar hina ya qumu qa'imul zahira a daidai wannan lokacin haramun ne kai sallah ta nafila an haramta wa mutun yin sallar nafila a wannan lokacin hatta tazula ash-shamsu har sai rana ta karkata to tsakanin tsayuwarta da tsakiya da karkatan ta dan lokaci ne takaitacce dan kadan domin tana karkata lokacin za ka ga kai tsaye inuwa ta dan fara badawa tana nuha wajejan mahudar rana to wannan lokacin nan ne ya halatta wato shine farkon lokacin azhar da ya shigo kuma kamar yanda ya gabata ko sai lokaci na uku wa hina tatadayyafu ash-shamsu lil-ghurub da kuma lokacin da rana take karkata domin faduwa kenan bata fadu ba fa amma tana karkata tana shirin faduwa ko to daidai lokacin haramun ne kai sallah ta nafila saboda lokacin nan ne masu botar rana suke yi mata sujada kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace taghrubu bayna qarnay shaytanin tana faduwa ne tsakanin kafannin shaytan guda biyu yana waɗannan su ne lokuta guda nawa guda uku farkon bullowar rana har sai ta dago lokacin da garjin rana ke tsayuwa yana lokacin da rana take tsakiyar sama da kuma lokacin da rana take karkata zuwa ga faduwa har sai ta wal hukm athani inda shafi'i min hadisi abi huraira bi sanadin da'ifin wa zada illa yawm al-jum'ah yace wato wal hukumu thani inda Shafi'i min hadisi Abi Huraira hukumci nabi a wajen Shafi'i na hadisin Abu Huraira kenan wa amma da sanadi wanda yake mai rauni shine yace abinda yake nihi da hukunci na biyu shine annahi anil salati waqti az-zawal hani game da yin sallah lokacin karkatar rana daga tsakiya shine hukuncin na biyu kenan hani game da yin sallah lokacin da rana ta karkata ko ai yanzu shi wannan hadisin ya fada mana lokacin da take tsakiya sama ko kamin ta karkata to shi kuma hukuncin na biyu shine lokacin da ta karkata to shi ma yazo da sanadi mai rauni wazada ya kara illa yawmal jumu'a sai dai ranar juma'a ma'ana yana nihin wannan hukuncin da aka yi bayani na cewa an hana yin sallah lokacin da rana take tsakiyar sama to wannan hukuncin da shi da nabiyin wanda Shafi'i ya rawaito na cewa da bayan ta karkata to wannan hukuncin akwai togaciya cikin shi shine banda ranar juma'a ita ranar juma'a kam ya halatta mutun yayi ta yin sallolin nafilfili ko da rana tana tsakiya amma sai dai wannan hadisin da'ifi ne wanda ya kawo wannan togaciyai da kuma wannan hukumcin na biyu kenan zancan shi ya tashi daga min ya tashi daga aiki domin ba a gina hukumci da hadisi mai rauni amma idan muka kalli wasu hadisai zamu ga sun inganta kuma sannan idan muka dawo ga aikin sahabbai da magabata zamu ga su aikin su kullum shine da sun zo juma'a da wuri suke zuwa kuma ba abin da suke yi sallolin nafila har sai liman yazo kenan sai ya ƙara tabbatar mamu da ingancin cewa wannan hukuncin banda ranar juma'a eh shi ranar juma'a ya halatta mutun ya ta sallolin nafila ko da rana ta zo tsakiyar sama kenan hadisin shi da ifi ne ba aiki da shi amma aikin sahabbai ya tabbatar da ingancin yin haka wa kaza li abi dauda an abi qatada nahawahu haka ma riwaya abu dauda daga abi qatada kwatankwacin wannan wa an jubair ibn mut'im qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga jubair dan mut'im yace manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yace ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan tawafa bi hadzal baiti wa salla ayyata sa'atin sha'a min laylin aw nahar ya ku banu abdi manaf kar ku hana wani mutum yayi dawafi a wannan daki kuma yayi sallah a kowane lokaci ya ga dama da daddare ko da rana rahul khamsa wa sahih at-tirmidhi wa ibn hibban khamsa suka rawaye shi tirmidhi ya inganta shi da ibn hibban wannan hadisin na Jubair dan Mut'im yardan Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bani abdi manaf ya ku diyan abdi manaf diyan abdi manaf sune wanda suke kula da Ka'aba da yi madakin Ka'aba hidima abinda ya shahi ar-rifada da as-siqaya dukkanin shi aikin hidima ga Ka'aba wannan su suke yi diyan abdi manaf su hudu ne akwai Hashim kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai Al-Muttalib cikin su akwai Abd Shams akwai Nawfal wa'annan sune diyan Abd Manaf su hudu to sune dama ke kula da Ka'aba sune masu hidima ga dakin Allah masu shirya wa bayon Allah dakin Allah domin su ji dadin bautar Allah a daidai gurbin to sune manzon Allah yake huskantar da zance akan su ya ku ya'yan Abd Manaf la tamna'u ahadan tafa bi hadal bait kar ku saki ku hana wani mutum yin dawafi a wannan dakin na Ka'aba kar ku hana kowa wa salla kuma yayi salla a ciki ayyata sa'atin sha'a kowane lokaci ya ga damar yin salla min laylin aw naharin lokacin dare ko lokacin yini me yasa ibnu hajar ya kawo wannan hadisin saboda fiqhu domin can ya gayi lokutan da aka hana yin salla ko to kuma sai ya kawo wannan shi kuma wanda annabi yana cewa kar a hana kowa yin dawafi a dakin Ka'aba ko yayi sallah a kowane lokaci ko da daddare ko da rana sai hadisin ya nuna ashe a gindin Ka'aba ana sallah kowane lokaci babu lokacin hani can wuri wadancan lokutan da suka gabata na an hana yin sallah lokaci kusan biyar muka zanu a cikin hadisan baya ya cewa wannan lokutan manzon Allah ya hana yin sallah ciki ko akwai bayan sallah asuba har sai rana ta bullo ko akwai lokacin da rana ta huddo kanta har sai ta dago ko akwai lokacin da rana ta tsaye tsakiya sama har sai ta karkata ko akwai bayan sallar asar har sai rana ta fadi ko akwai lokacin da rana ta zo faduwa ta karkata domin faduwa har sai ta fadi biyar kenan waɗannan lokutan sune lokutan hani wanda dalilai suka tabbatar da an hana musulmi yin sallah a ciki to kuma salloli ga su daban-daban malamai sun ce akwai sallolin da ake ce ma zawatul asbab sallolin da suke da dalilai su akwai wasu dalilai wanda in dalilan suka samu kawai sai a yi su kamar irin tahiyatul masjid kaga wannan dalilin ta shine shiga masallaci manzon Allah yace duk wanda ya shiga masallaci kar yayi zauna har sai yayi sallah raka'a nawa biyu sai suka ce wannan ana cikin zawatul asbab ita dalilin ta shine shiga masallaci in dai haka shiga masallaci to ya kamata kai to ita ma an hana yi cikin wancan lokutan ko banda ita na biyu kaga akwai sallah shahewa hasken rana idan hasken rana ya shahi hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai aya ce daga cikin ayoyin Allah idan kuka gani haka ya faru to ku yi tayin sallah har sai an yayi maku wannan wato matsalai kaga kenan manzo Allah ya umarni ayi ta sallah sai bai ce ba banda lokaci kaza ita ma sallar shahewa hasken rana idan ta fada bayan sallar la'asar ba za a yi ba idan ta fada bayan sallar asuba ba za a yi ba idan ta fado bayan lokacin da rana take zuwa tsakiya ba za a yi ba ta uku kaga misali akwai sallar gawa ko akwai sallar gawa kawai sai wani ya mutu shi bai bari ba har sai bayan karkatar rana daga tsakiya kawai sai ya mutu da wuri kamun ta karkata daga tsakiya lokacin da aka zo yi mai sallah kuma sai aka ga rana tana tsakiya ko kuma bayan la'asar ne ba za a yi mai sallah ba manzon Allah ya hana koko an yi mai sallah na hudu daga cikin zawatul asbab kaga akwai wato sallah lokacin da mutum yayi alwala manzon Allah sallam ya ce duk lokacin da musulmi yayi alwala manzon Allah ya kwadaitar da yayi sallah ko kamar yanda yazo cikin kissa hadisin Bilal dan haka duk lokacin da musulmi yayi alwala yana iya yin sallah shin sai mutum musulmi yayi alwala ya so yayi sallah sai ya tuno kuma an hana shi ma ba zai yi ba to a takaice dai akwai sallolin da ake ce musu zawatul asbab wanda su suna da wasu dalilai daga cikin su kaga akwai sallar dawafi ko mutum ya je dakin Ka'aba yayi dawafi in ya gama dawafi yana zuwa a bayan maqamu Ibrahim ko yayi sallah raka'a biyu to sai ka je kai dawafi ka gama akai ka tari lokacin da kai dawafin ba Allah asar ne yanzu ba za ka yi wannan sallah ba shikenan an hana to waɗannan sallolin zawatul asbab ina hukuncin yin su to sai malamai suka kasu kashi biyu tunda dai waɗannan sallolin dukkanin su dalilai ne yazo yace a yi su kuma dalilan su ba su togace komai ba shi kuma wannan hadisan da suka zo suka nuna an hana yin sallah a wancan lokutan guda biyar da muka zana su ma hadisai ne ingantattu kamar hukuncin sai fatawan malamai ta zama biyu akwai jumhurin malamai wanda su suka dauki kawai hani umumi na hanin hadisan suka ce hadisai sun hana yin sallah dan haka koma mai asbabu ko mara asbabu kawai ba za a yi ba wannan shine fatawar jumhurin malamai malikiya shafi'iyya hanafiya shine fatawan su cewa gaba ɗaya ba za a yi ba kawai ko in dai bayan la'asar ne ka shigo masallaci sai dai kai zaune in dai tsakiyar lokacin da rana take tsakiya ne ka shigo sai dai kai zaune in dai bayan sallar asuba ne ka shigo sai dai kai zaune ko kuma wani abu ya faru daga cikin waɗancan wanda ke sa a yi sallah kawai ba za ka yi ba suka ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to sai fatawa ta Imamu Ahmad ibn Hanbal shi kuma Imamu Ahmad ibn Hanbal fatawan shi shine yace ai al'am yuhmalu 'ala al-khass dan haka wancan hukuncin na cewa an hana gamamman hukunci ne gaba daya wannan kuma zawatul asbab mukhassis ne wanda yana kebance wannan kenan wancan hukuncin yazo yayi nuni kamar ya hade duka amma waɗannan su kuma sun kebance yace dan haka ya halatta ayi waɗannan sallolin su saboda su zawatul asbab ne dalile gare su kenan duk lokacin da dalilin wata sallah ya bayyana ya halatta ayi koda cikin lokacin hani saboda haka kaga fatawar jumhur su sun ce ba za a yi ba kwata-kwata ba su hudda kowace sallah ba su sai sallar gawa kadai suka yi alfarma suka ce ita gawa an yi rahusa abin da yasa ita aka yi alfarma suka ce saboda ita tana iya samun matsala ta canza gawar tana iya cutuwa kuma bai kamata ba a tsaye da gawar musulmi kamar yadda hadisi yace saboda haka ita ba matsala ko ba la'asar ne ko cikin lokutan hani ana iya yi to kuma wancan lokutan da aka hana turbude gawa a cikin su an hana mutum yazo ya tarki turbudar gawa cikin lokutan ne amma inda ya fara rihi gawa kamin lokacin sai lokacin ya tarda shi ya halatta ya ci gaba ma'ana wanda ya fara rihi gawa kamin lokacin misali ya fara rihi gawa da rana kaga zuwa kamin rana ta kawo tsakiya ya fara aiki amma sai bai ida ba har sai da ta kawo tsakiya to wannan ya halatta ya ci gaba domin ka'ida a wajen malaman fiqh suna cewa wato farawa ta hi karhi akan dorewa wata ka'ida ce gare su wanda suke cewa duk abin da aka riga aka fara to ana iya dore shi koda da saba sai suka bada misali suka ce ka'idar cewa take al-istimraru aqwa min al-ibtida'i shine ka'ida al-istimrar aqwa min al-ibtida' dorewa ya hi karhi akan farawa ba a gano ma'anar wannan ka'idar sai an yi sharhin ta sosai daga cikin ma'ananta ita wannan ka'idar suka ce kaga ai an haramta wa mutum ya sa turare lokacin da yake cikin aikin haji ko an haramta mun to amma inda kamin ya fara aikin hajjin ya heso turare a jikin shi da kayan shi sai ya zo ya shiga aikin haji da ragowar turaren yanzu ya halatta ci gaba da yi da kamshin turaren ko saboda al-istimraru aqwa min al-ibtida' suka ce kaga yanzu wanda aka hana shi yin wanda aka hana turbude gawa a cikin lokacin hani sai ya fara aikin turbudewan kamin lokacin amma sai lokacin ya zo ya tarra shi to ya halatta ya ida domin al-istimraru aqwa min al-ibtida' wannan dai ka'ida ce daga cikin ka'idojin malaman fiqh kenan dan haka fatawar Hanabila ita ta hikari kaga ba duk kowanne dan wani shige bai yake da an ce jamhuri sun ce kaza to kullun ra'ayin jamhuri shine mai inganci a ai sau da yawa ana yarbar da ra'ayin jamhuri sau da yawa shi kullum in an yi sabani dalili ake kallo wake da dalili wanda dalilin shi yayi karhi to shine magana shi ta yi inganci saboda haka kaga nan mazhabar Shafi'iyya mazhabar Malikiyya mazhabar Hanafiyya shine ba ayin salloli zawatul asbab ko amma mazhabar Hanabila sune suka ce ana yi to kuma ita ta hikari me yasa ta hikari saboda ta hi dalilai ina dalilan nata daga cikin akwai wanga hadisin da muke karantawa shi ma dalili ne akan ta daga manzon Allah yace ya ku banu Abdumanaf kar ku hana kowa yin dawafi a dakin Ka'aba wannan sai ya nuna ashe yin dawafi a dakin Ka'aba kowane lokaci bai halatta a hana ba kuma masu kula da Ka'aba tun daga radda manzon Allah ya magana har zuwa tashin kiyama wannan umarnin duka ya shahe su bai halatta ba su takurawa mutane ko su rihe Ka'aba su ce ba a shiga a wannan kuskure ne dan manzon Allah yace kar ku saki ku hana wani mutum yayi dawafi a dakin Ka'aba ko yayi sallah a kowane lokaci ya ga dama sannan ayar Qur'ani ma ta yi nuni akan hatsari haka ko innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil harami alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aakifu fihi wal baad wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min adhabin alim ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين to dan haka ba a hana wani mutum yin ibada a dakin Ka'aba ko a ce an rihe shi kenan ba ya shiga sai in akwai wani dalili babba ya zamanto misali akwai wani abun da ake tsoro akwai wata masiha da ake tsoron ta shigo cikin harami to lokacin ya halatta a hana ko kuma akwai wata fitina da ta faru ana cikin zamani na wata fitina daidai lokacin ya halatta a rihi haka wani misalin a kwanakin baya da aka yi corona ko sai aka dan rihi shi ma ba kullum ba dindindin wani lokaci sai a rihi sai wasu jahilai suna ta zage-zage suna ta zage-zage yana ai wannan zalunci ne ai wannan kaza a komai ana yin shi tare da tsari da ilimi kar ka mai da addinin musulunci wawan addini yakenan sai a ce kawai ai a budewa wai kowa zo a yi ta hallaka nan ana gosulan mutuwa nan wurin a ba haka nan bane ake saboda haka in akwai dalili mai ƙarfi babu lai amma matukar dai babu wani dalili mutane suna cikin aminci ana zaman lahiya ba wata fitina ba wata takura ba wani abin da ake tsoro to kuskure ne sabon Allah ne a rihi a hana mutane dawafi ko a hana mutane sallah kuma alhamdulillah Allah ya sanya harami amintaccen wuri ne wa idza anna albayta masabatan linnasi wa amnan awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan ko wa yatakhattafu an-nasu min hawlihi da sauran ayoyi wanda suka yi nuni cewa harami wuri ne amintacce Allah ya bashi tsaro da kula da kariya ko da wata fitina ko wani bala'i ya tun karo ya zo wallahi dan lokaci kadan ne gushewa zai wannan ayoyin ba su tashi har abada wa man dakhalahu kana amina haka amintaccen waje ne wannan tun ada kuma har a yau amintaccen waje ne to wannan hadisin da manzon Allah ya ce kar ku hana mutun yayi dawafi kuma yayi sallah a kowane lokaci ya ga dama shin wannan sallai ana nihin kowace irin sallah ta nafila mutun ya ga dama a harami zai iya yi kuma kowane lokaci koko wannan sallai ita ma ana nihin sallar da take hada da dawafi wasu malamai sun ce sake yake kowace sallah ake ni wasu kuma sun ce sallar dawafi kuma abin da yake inganci sallar dawafi ce saboda an hada ta tarar dawafi رواه الخمسة وصحيح الترمذي وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة دقى النبي سيراد أمن شاء الله ستبت أغريش ياتي أبن دأكني دشفقي شيني جرانا أنا ياغا باتكو كما چني يكا ما تمالا يكاوش بانمبا أما كاكسي يكاوشنا چان إن دأكي بيان لوكو تنسلنا دمين چني أكي بياني شفقي بو amma sai jinkirin kawo shi to ne yana son ya fassara menene shafaki shine jajajaja haske mai jajajaja wanda rana take bari idan ta fadi dama hasken kala biyu ne take bari akwai mai fari shi mai fari shine wanda kai tsaye yake biyo bayan rana akwai mai jajajaja shi kuma shine wanda yake biyo bayan mai fari wanda yake daga gabacin wato rana to wannan shine shafaki shine wanda da ya bace to lokacin sallar isha'i yayi da zaran akwai shi to shi kuma wato lokacin sallar isha'i bai shigo ba wannan shine abin da yasa Allah ya kawo tunan domin fasara haka rawad darqutni na sahibin khuzaima ghayru waqafahu ala bin umar wato abin da ya inganci sun ce fasara ash-shafaqa da cewa al-humra magana ibn umar ce wa annabi abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr fajrani fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salah wa fajrun tahrumu fihi as-salah ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am wato alfijir kala biyu ne akwai alfijir wanda yake haramta abinci sallah ta halatta a cikin shi akwai alfijir kuma wanda yake haramta sallah a cikin shi yana nihin sallah asuba kuma cin abinci a cikin shi ya halatta wannan kuma shi ma bayani akan shi ya gabata alfijir kala biyu ne akwai alfijir na ƙarya akwai alfijir na gaskiya to na ƙarya shi yake fara hutawa shi wannan na ƙaryan wato idan ya huto za ga hori da wato hori da baki ta takuɗa da shi ma'ana akwai duhu-duhu akwai haske-haske cikin shi to na alfijir din ƙarya kenan wurin akwai kuma shi kuma na gaskiya wanda shi hori ne tsantsa haske ne idan ya huto walil hakim min hadith jabir nahwuhu wa zada fil ladhi yuharrimu at'am ya ƙara game da wanda yake haramta abinci innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq lalle shi yana tafiya da tsayi a cikin wato nahiyar sama wa fil akhari a dayan kuma innahu kadhanabis sirhan lalle shi kamar wutsi ya karkeci yake kaga wannan wanda yake haramta cin abinci kuma sallah ta halitta a cikin shi shine mi shine na gaskiya ko ana nihin yana haramta cin abinci ga mai azumi ko kowa yake haramta wa mai azumi ake ne shine kuma fassara wa kullu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yayi bayanin cewa wato shi wannan alfijir wanda yake haramta cin abinci kuma sallar asuba take halarta a cikin shi shi alfijir kin wannan ya zahabu mustatilan fil ufuq ko shi kuma dayan wanda wato cin abinci ya halarta a cikin shi amma sallar asuba bata halarta ba shi kuma wannan kamar wuce kirkeci yake kenan abuda zaka ga yana cakuduwa da haske da fari wani bin mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu a'mali salatu fi awwali waqtiha mahihitan ayyuka shine sallah a farkon lokacin ta rawahu at-tirmidhi wal hakim wa sahahahu wa asluhu fi sahihayn to wannan shi kuma hadisin na Ibn Mas'ud yana karantar da mu cewa mahihitan ayyuka shine yin sallah a farkon lokacinta. A can cikin bayanin lokacin sallah mun yi bayanin cewa akwai farkon lokaci ko akwai tsakiyar lokaci akwai ƙarshen lokaci kuma duk wanda mutun yayi yayi akan lokaci. To amma sai dai yi farkon lokaci shine mahihicin abu kuma shine afdalul a'mal shine mahihicin ayyuka. To akan wannan hadisin akwai tarnaqi guda biyu. Tarnaqi na farko shine akwai hadisan da suka zo suka ce afdalul a'mal wani abin ba as-salatu fi awwal waqtiha. Misali akwai riwaya ingantacciya wadda ta nuna afdalul a'mal al-jihadu fi sabilillah, mahihicin ayyuka shine jihadi a cikin hanyar Allah. Ya samu tarnaqi ko bai samu ba? Ya samu. Akwai wani hadisi wanda yace afdalul a'mal as-sadaqa, mahihicin ayyuka shine sadaqa. Kaya kenan sun yi tarayya ko? To sai kaka kenan. Wanga ya ce mahihicin aiki shine sadaka. Wanga ya ce mahihicin aiki shine sallah farkon lokacinta. Wannan ya ce mahihicin aiki shine jihadi a cikin hanyar Allah. To akwai ma hadisin da yace afdalul a'mal al-imanu billah, mahihicin ayyuka shine imani da Allah. To kaga in ka tattara waɗannan hadisan gaba ɗaya sai ka gano cewa kamar yanda malamai suka fuskantar da su suka ce babu cin karo tsakanin su, sai dai kawai suna nihin kowane mutum ya zo manzon sallam, manzon Allah yana ba shi amsa ne gwargwadon shi. Idan aka kai mutum ne wanda ka yi ƙayyi a ɓangaren dukiya, kamata ya kwadaitar da kai akan sadaka da infaki da ciyarwa, sai a ce ma afdalul a'mali as-sadaqa. Idan aka lura da kai kai mutum ne talaka, ya kamata ka dage da sallah, ka dora tsare ta akan lokacinta. Ya ce ma afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. To dan haka ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma kowa bayani ne gwalgwadon matsayin shi, kuma domin kamar yanda aya ta faɗi dama wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffa, masu imani kowa ana son ya bada ƙarfi inda yake ƙarfi. In ka yi ƙarfi wajen sadaka to a ganka nan ka rike daga, sai ka bar ma sauran musulmi sauran hajjan. Idan kuma ka yi ƙarfi wajen tsare sallah akan lokacinta to a ganka wannan lokacin. Idan kuma ka yi ƙarfi a wajen wato imani, ya zama domin shi imani afdalul a'mal al-imanu billah, ma'ana shi sai zama afdalul a'mal, ana nihin al-a'malul batiniyya, ayyuka na ciki. Shi kuma afdalul a'mal as-salatu fi awwal waqtiha al-a'malul zahira, kenan shine bambancin su. Dan haka wannan ɗaya kenan. Tarnaqi na biyu wanda wannan hadisin yake da shi, a can baya mun karanta da cikin lokutan sallan da muka karanta cewa manzon Allah yana son jinkirta sallar isha'i har zuwa ƙarshen lokaci ko? To kuma gashi an ce mahihitan ayyuka shine sallah farkon lokacinta. To ita isha'i ba manzon Allah ya hi son jinkirta ta, bai hi son ayita farkon lokaci ba ko? Ya hi son jinkirta sallar isha'i. Na gaba mun karanta a baya cewa sallar asuba asbihu bisubhi fa innahu a'zamu li ujurikum, kaga ba farkon lokacinta bane. A wata riwaya har muka kawo cewa akwai riwaya da tace asfiru bisubhi, ma'ana ku sanya asuba cikin lokacin haske. To kaga aka kalli wancan hadisan kenan afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha, kenan sai ya zamanto wancan shi ma mukhassis ne. Wannan hadisin ya zo matsayin amu ko kuma mutlaq, amma wancan riwayoyin su sun yi mai taqayidi. To shine kawai wa an abi mahzura anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afuullah, akhrajahu Dar-Qutni bi sanadin da'ifin jiddan. Farkon lokaci yardan Allah, tsakiyar lokaci rahamar Allah, ƙarshen lokaci yahuwar Allah. To kaga wannan hadisin mai rauni ya nuna mana muhimmancin yin sallah farkon lokaci ko? Kamar yanda wancan ingantaccen ya nuna. Kenan shi ma wannan mai raunin haka nan ne yake nunawa. Domin an ce wanda ya sallah farkon lokaci zai samu yarda Allah. Wa ridwanun minallahi akbar, da Allah ga aljanna, da abin da ke cikin aljanna. A cikin suratu Tauba sai ya ce wa ridwanun minallahi akbar, ko ba haka nan bane? A cikin suratu Tauba ina tsammanin harkon aya cewa ne aka yi
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن سأكتش ورضوان من الله أكبر kakena aljanna aka fadi da abin da ke cikin ta amma karshe aka ce ai yarda Allah da ta hi girma akan wannan abubuwan ba abin da yahi abin da ke cikin aljanna dadi da inganci kamar yardan Allah shi yasa hadisi ya tabbata Allah zai ce ma ƴan aljanna ya ku ƴan aljanna shin kun yarda da abin da na ba ku ko in ƙara muku sai su ce ya Allah me yasa ba za mu yarda ba ka karrama mu ka ba mu abin da baka ba wani ba daga cikin halittunka abubuwan da ka bamu shin har akwai wani ƙari ma sama ga wannan sai Allah ya ce in baka abin da yahi wannan su ce menene abin da yahi wannan yace shine wato in sabkan maku da yarda ta bazan ƙara hushi da ku ba har abada to ba a ba ɗan aljanna wani abin da yahi yardan Allah ba cikin aljanna to kaga wannan sai yace awwalul waqti ridwanullah farkon lokaci yardan Allah tsakiyar lokaci kuma ha rahmatullah wanda ya salla tsakiyar lokaci zai samu rahmar Allah shi to da rahmar Allah da yardan Allah wannan yahi yardan Allah ta hi girma ridwanun minallahi akbar au da ka rahama ba ta kai ga yarda ba to shi aka ce karshen lokaci shi kuma ya huwa Allah to tunda kaza ana zancan ya huwa akwai tawaya kenan ka ma ilahi yanzu ya yi mai buƙatar ai saboda haka ita yahuwa bata kai ga rahama ba ita kuma rahama bata kai ga yarda ba to wannan hadisin da'ifi ne malamai sun yi waci da shi sun yi wurgi da shi wannan hadisi saboda raunin shi ya kai rauni akwai wasu shirga-shirgan makaryata guda biyu cikin isnadin hadisi saboda haka malamai suka kakkaba hannuwan su game da wannan hadisin suka ce kawai da'ifi ne dan haka wannan hadisin ya tashi daga aiki sai dai kawai shi ma Ibn Hajar babban malamin hadisi ne ya san da ifi ne amma ya kawo shi saboda yana ganin kamar wancan na sama yana dan dafa mashi wanda yana gayin matsayin sallah ne farkon lokaci wal Tirmidhi min hadisi Ibn Umar nahuhu dun al-Awsati wa huwa da'ifun aidan to kaji Tirmidhi shi ma kokarta rawaito hadisi daga Ibn Umar kwatankwacin wannan amma shi Tirmidhi bai fadi na tsakiya ba kawai awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah ko amma sai dai shi ma ya bi hanyar wancan da ifi ne wa annabin umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da al-fajr illa sajdataini babu sallah bayan wato al-fajr sai dai raka'o'i guda biyu akhrajahu al-khamsa illa an-nasa'i wa fi riwayati abdurrazzaq la salata ba'da tulu' al-fajr babu sallah bayan bullowa al-fajr illa raka'atay al-fajr sai dai raka'o'i guda biyu na al-fajr to wannan shine abin da wancan riwayan take ni da al-fajr ya bullo to shikenan an haramta yin duk wata sallar nafila sai raka'atan al-fajr kadai amma duk wata nafila da ba ita ba a yi baka ce a ni ban samu nayi witri ba bari in yanzu ba a yi wanta hawituruhu ila sahar witri ya kare da al-fajr ya bullo wa mithlu kuma na hadisin ya karwayi wancan hadisan da suka yi nunin hanin salloli wa mithlu huwa daru qutni an amr ibn al-as radiyallahu anhu daru qutni yana da kwatankwacin wannan hadisin bano mai salama radiyallahu ta'ala anha qalat salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-asr thumma dakhala bayti ummu salama tace manzon Allah yayi sallar al-asr sannan ya shigo gidana fa salla rak'ataini sai yayi sallar raka'a biyu bayan sallar al-asr fa sa'altuhu sai na tambaye shi saboda manzon Allah bai saba ba ko bai saba yin sallar nafila ba bayan al-asr amma ran nan ana gamo al-asr kawai sai ta ga ya shigo gida yayi raka'a biyu fa sa'altu sai na tambaye shi fa qala sai yace shughiltu an raka'ataini ba'da adh-dhuhr an shagaltar da ni ne game da raka'o'i biyu da ake bayan sallar azhar hadisin da yake ambatan salloli ratiba na tare da farilla Hassan ya ce raka'atani qabla adh-dhuhri wa raka'atani ba'da hago raka'o'i bi kamin adh-dhuhr da raka'o'i bi bayan adh-dhuhr wata riwaya kuma aka ce raka'o'i hudu kamin adh-dhuhr da raka'o'i hudu bayan adh-dhuhr duka akwai riwayoyi akan haka to kuma kowanne yayi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu yayi wannan raka'o'in bi ba da ake yi bayan adh-dhuhr ranna an shagaltar da shi waye shagaltar da shi wata tawagace da ake ce mata wafud Abdul Qais su ne suka zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ganawa da su da tattaunawa da su sai da mana ya shagaltu bai samu yayi wannan nafilfilin ba sai ba Allah asar kawai ya shigo yayi fa qultu shine manzo Allah ce fa sallaituhum al'an shine na sallace su yanzu fa qultu ummu salama tace sai nace afa naqdhihi ma idha fatata shin mu ma za mu dora ramka suke nan idan suka kubce aga ummu salama tana da fikihu domin tunda manzo Allah ya zo ya ramka sai ta tambaya kenan mu ma in suka kubce mu dora ramkawa qala la sai manzo Allah ya ce a a kikan nan zance ya kare kowa huta kuma kun akhrajahu ahmad ahmad ya fitar da shi ga ummu salama wato a cikin wannan akwai nuna wato kaihin basira da take da shi domin na farko dai ta tambaya ya akai ta ga yana nafila bayan da asar ta san ba a nafila ke na biyu kuma da ya ba ta amsa sai take cewa kenan yanzu mu ma in wani dalili ya shagaltar da mu ba mu yi su ba muna iya ramka su yanzu Allah ya nuna a'a ba a ramka kenan wannan shi kadai ne yayi khasu ne gare shi wali abi dawud ana aisha radiyallahu ta'ala anha bi ma'nahu kana abu dawud yana da shi ma riwaya daga aisha da Allah tabbata a gare ta da irin ma'anar wannan hadisin wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin